Saka mai wuya.
Jama'a barkan ku da wannan lokaci da sadunmu da ku a wani sabon shiri na Saka mai wuya.
Abin da ke faruwa lokacin da muka kafa wannan gwamnati, Aminu Waziri Tambuwal gwamnan jihar Sokoto yana zaune ne duk abin da zai yi sai ya je ya shawarci tsohon gwamnan shi, Sanata Aliyu Magatakar Dawama. Saka suke shigewa su yi abin su, a hito da shi yayi muna dadi, bai muna dadi ba mu karba. Har ta kai wurin tsara kwamishinoni a jihar Sokoto. Mai girma gwamnati tashi yayi ya je gidan Sanata Aliyu Magatakar Dawama. Aminu Waziri shi a sakatare shi ya dauki biro Magatakar Dawama ce mai sawa ne. Har sai da ya sa nashi mutum 19.
Amma abin da ke maki shin wai jam'iyyar PDP ta aishe su, amma ba gane kana kika har yanzu har gobe bangalo har gamin guda wadda an ka taho an ka zauna an ka ce an hada ɗan PDP ta kwarai original da su suka taho jiya ba an ka ce an hari an zo abu guda.
To wannan dandano ne na sabon babin da zamu shiga in Allah ya kai makon gobe kan dambarwar siyasar jihar Sokoto, bayan da gwamnatin wannan jiha din Aminu Waziri Tambuwal ya bar jam'iyyar APC ya koma PDP. A yanzu kan bari mu kammala muku muhawarar da muke kan siyasar jihar Bauchi, inda muka hada dan majalisar dokoki Aminu Tukur da ke ada da ita wannan gwamnatin da kuma kwamandan sabon Muhammad mai kare ta, suka yi muhawara ta kwanaki kan batutuwa da dama a wannan dandali namu. Batutuwar ƙarshe da zamu rufe wannan muhawarar da shi ko kuma da ita za su hada da maganar abubuwan da suka haddasa rashin jituwa tsakanin gwamnatin jihar Bauchi din da ƴan majalisun tarayya na jihar dake Abuja.
Lokacin da bawan Allah ne ya ci zabe billahi alazimi kai ana ƙetar primaries mun yi zama da shi a chamber din sa a Abuja, ya mana rantsuwa ta kafara babu abin da zai ba tare da ya shawari da mu ba, ya faɗi abu kwaya ɗaya tilo da ya shawari da mu billahi alazimi babu. Kaga ranar da ake bukatan ka aka nuna kana da muhimmanci, bayan an yi nasara aka mai da kai baya kamar ruwan yanta, wannan ya isa ka gane cewa kai kuskure, sai ka fara tunanin mataki da zaka dauka. Wannan ba kazafi muke masa ba, shi ya sani, ya sani duk zama da aka yi da ni ake yi, shi ya sani shi garna.
To yanzu kai komai sabo, na so in ji bayani a bangaren gwamnati ko kuma gwamna na wannan titika kadin da yake faruwa tsakanin ku da ƴan siyasan Abuja. Shin menene zaka ce akai?
To na farko shine shi da yake magana ya san yanda aka yi aka ciro Nuhu Gidado a Abujan da yake magana, kuma a ofishin ofishin shi Governor Muhammad Abdullahi Abubakar da yake magana.
Amma shi
ina zuwa an tuntube mutane, an tuntube masu ruwa da tsaki ko ba a tuntube su ba, maganar shi ne an tuntube mutane ɗaya kenan. Na biyu, lokacin da ya zo zai yi kwamishinoninsa na farko da kantomomi na farko da kansuloli na farko, wallahi ina faɗa maka wannan magana, shi kansa jagoransu na yanzu kakakin majalisar da suke binsa, ana gobe za a kai suna ma majalisa sai da ya kawo nomination nashi na commissioner daga karamar kumar Bagoro. Shi ya sani, ni na sani, wanda aka bashi yana ji mu kuma ya san hanya haka. Kuma da dama daga cikin masu ruwa da tsaki tun daga kan jam'iyya a jiha har aka zo kan ƴan majalisu, ina ne aka yi commissiononi ko aka yi kantomomi ko aka yi kansuloli waɗanda ba da yawunsu ba? Waye bai san cewa har ana maganan babu lokacin da ƴan majalisu suka samu gata kamar lokacin Muhammad Abdullahi Abubakar ba, tunda duk abin da zai yi sai da amincewarsu, sai da yardansu, sai kuma an tuntube su, kuma sai da yawunsu, sai kuma abin da suke so ne za a bayar. Mutane da yawa sun rasa mukamai sabila da suna da sabani da ƴan majalisunsu na jiha. Wannan shine gaskiyar magana. Amma idan mutum ya dauka a ra'ayin kansa, shi ya sani, shi ya iya, kuma ra'ayinsa shine ra'ayi, ba lallai abinda ka kawo kowane zama a dauka ba. Amma ni abinda na sani na fi sabilillahi shine cewa kafin su tattare ga baki daya su koma suna hidima da shi jagoransu Yakubu Dogara, sauran ƴan majalisu suna jinmu, kuma sauran masu ruwa da tsaki suna jinmu, sun san cewa daidai gwargwado ana bada haƙƙi yanzu
to yanzu zan so in ji don saboda lokacin mu ya kusan
aiwa
akwai ya kamata ayi sulhu kuma ina jin dama an kakkafa wasu kwamitoci akwai wanda yake shi tsohon ko kuma rigayi garba gadi wanda yake ya jagoranta amma wasu sukan kekasa ƙasa suki yadda domin ganin da cewa yanda Buhari yi adalci ma jihar Bauchi manya-manyan mukamai haka da yake amma kuma a ainihin jiha saboda rashin haɗin kai da ba a samu isa ba a fahimci wannan al'amari ba to yanzu a matsayinka na wanda yake kan gaba wajen wannan badaƙalar da ke gudana tsakanin majalisar tarayya da ma gwamnatin jihar Bauchi ina mafita
to alhamdulillah na fare zan sake biyan bashi Sanata Malam Ali Wakili da ne da shi karamar hukuma ɗaya muka fito babu wanda ya shawari da mu wajen zaben kansila ko da award din mu kansila
bisa wani dalili
amma ai azubin fari kace azubin fari billahi alazimi babu wanda ya shawari da mu
babu amfani mai magana akan wanda ya rasu
ana zuwa a matsayina na director mai girma gwamna a ce maka kansilan ward dina ba a bani zarafin in kawo ba ina so a duba sannan fa a sani
amma shi dogara an ce ya kawo su ne
shin ta ina suka samu dogaran ta hannuna
an bayar ko ba a bayar ba
ina zuwa shin me an ce duk wanda yake da hannu me yasa ba a nemi shawarin billahi alazimi da ni da Malam Ali Wakili wanda muka ba da sunan ya zama commissioner a karamar hukumar billahi alazimi ba washi aka bayar ba
na dogara fa
ai ka ce duk wani mai rawa da tsaki dogara a matsayinsa na dan majalisa tarayya mun yadda kakakin majalisa ne mutum na hudu a Najeriya amma shin akwai wanda yafi dacewa bayan sa wanda yafi sanata a jihar Bauchi da za su saurare shi
akwai dalili
a babu wani dalili
to yanzu
dai wani dalili wannan shine magana abu na gaba maganar mun kimo duk ba ta taso ba ai wannan shine farkon rigimar mu saboda an kya mana abinda muke so nan muka fara rigima wannan shine magana ta gaskiya saboda an saba alƙawari da aka yi da mu a can ba din a gwarin fa alƙawari ne shi ya sani da rantsuwa yayi wallahi kuma ya saba alƙawari shi gwamna don haka
yanzu
abu na gaba ina so duniya ta sani tunda ana ce muna gaban karewa ne ina so duniya ta sani babu shugabannin jam'iyyar APC tun daga gunduma har zuwa jiha a jihar Bauchi saboda billahi allazi la ilaha illa huwa kanina a matsayinka na musulmi ina so ka gaya mini gundumar da aka je aka yi zabe wallahi babu don haka muna challenge din wannan magana a gaban hukuma da duk ta dace har da kotu wallahi a matsayinka na musulmi ka faɗa idan akwai inda aka yi zabe a gunduma a jihar Bauchi la'anar Allah ta tabbata a kaina ne Muhammadu Aminu Tukur
kai ne ba ku yi ba don saboda
a babu ina cikin Congress committee da ni aka yi komi a Abuja na ki zuwa Edo saboda na san za a yi mana abin da aka ga dama a jihar Bauchi wannan shine magana na gaskiya don haka mu a yau a matsayin da muka sani babu shugabanci mu da muke da ra'ayin a yi demokaradiyya
ba
mu da muke da ra'ayin a yi demokaradiyya saboda abin da ake kira internal democracy a jam'iyya billahi alazim babu shi a jihar Bauchi ya nuna an dibe mu an yi abin da aka yi badakalan da aka yi a zaben shekara ta 2003 a jihar Rivers iyakanta kenan
to menene zaka ce
na farko an kira taron masu ruwa da tsaki wanda shi ma gwamnan gayyatarsa aka yi wanda shi chairman na committee ya gayyace mu kuma wanda ni dai ban gani ba shine kakakin majalisan jagoran su Malam Yakubu Dogara Malam Ahmed Yarima sai shi Malam Aminu Tukur shine ban ganshi mun gaisa ido da ido ba a lokacin suka karanta mana ka'idojin zaben nan a kundin tsarin mulkin jam'iyyar APC ba lalle bane ina sake maimaitawa sai kun zo kun yi zabe idan kuka yi abinda ake kira daidaito idan masu ruwa da tsaki sun yadda wannan halaccaccen zabe ne muka amince mu waɗanda muka yarda da shugabanci da jagoranci na jam'iyya da shugabanci gargashin Muhammad Abdullahi Abubakar da Uba Ahmad Nana da kuma su sauran waɗanda suka zo kuma kowa an ba su dama mu ba zan yi magana sabila da ko ka kira shi meeting idan ba Yakubu Dogara bane ya kira su meeting ba za su zo ba kuma ni na faɗa musu tun ranar farko kuskure ne Muhammadu Buhari shine jagoran jam'iyyar APC a sama. Haka kuma ko muna so ko ba mu so, Muhammad Abdullahi Abubakar gwamnan jihar Bauchi shine jagoran mu a tafiyar nan. Kuma shi ya sani, ni na sani. Uba Ahmad Nanan nan shine zababben shugaban jam'iyya, kuma babu wani shugabanci bayan nasa wanda uwar jam'iyya karkashin John Odigi Oyegun ta yadda da shi. So idan kace ba za ka yi mu'amala da wayannan kwaya biyu ba, so don Allah don Annabi da wada ka yi mu'amala a hidiman jami'a.
To a gaishe ku malamai, to kamar yadda muka ce da haka muka zo ƙarshen wannan muhawara da muka sha a kan wannan dandali tsakanin wayannan ƴan siyasa na jihar Bauchi Yakubu. Kuma kamar yadda muka ga muku a bude shirin nan na yau, a makon gobe Allah ya kai mu maganar rigingimin siyasar da ke faruwa ne a jihar Sokoto zamu duba bayan da gwamnatin jihar din ya canja sheka daga APC zuwa PDP.
Mai girma sanatawa muku shi ya kira ni, ah yace min gashi an ce Aminu zai fita jam'iyyar APC, to shi ba zai fita ba domin lokacin ai bafara da ya shigo a jam'iyya shi fita yayi, yanzu shi za a dauka akai wurin bafara.
To muna fata za a kasance tare da mu domin jin wannan muhawara mai zafi a kan siyasar jihar Sokoto. A yanzu dai muna godiya tare kuma da yin bankwana ga su bakin namu na jihar Bauchi Yakubu, to Aminu Tukul da kuma Sabo Muhammad da kuma musamman shi wakilin namu a can Bauchin Abdulrahman Muhammad wanda ya shirya ya jagoranci wannan muhawara. Kuma a madadin su duka, Aliyu Mustafa Sakwato ne a nan Washington DC. Mun baku lafiya.